Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da safiyar ranar Asabar. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 13 ga watan Afrilun shekarar 2019. Jagoran dakarun kasar Sudan da suka hambare gwamnatin shugaba Umar al-Bashir ya sauka daga mukaminsa kwana guda bayan da sojojin suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar. Manjo General Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya nada General Abdul Fattah Burhan a matsayin magajinsa. Dakarun kasar dai ba su faɗi dalilin da yasa Auf ya sauka ba. Amma a jiya Juma'a, jama'a sun ci gaba da zanga-zanga a Khartoum, babban birnin na Sudan, inda suke adawa da matakin da wata majalisar sojin ƙasa ta ɗauka na ɗaukar ragamar tafiyar da gwamnatin wucin gadi har na tsawon shekaru biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai bai wa Amurka wa'adin nan da zuwa ƙarshen shekarar nan domin ta cimma ƙwaƙƙwaran matsaya kan tattaunawar da suke yi game da batun nukiliyanta, inda ya gargadin cewa za a iya fuskantar mummunan sakamako muddin hukumomi a Washington ba su sauya yadda suke tafiyar da wannan al'amari ba. Yayin da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar wacce ake mata kallon ta jikanayi kace, shugaba Kim ya ce a shirye yake ya ƙara wata tattaunawa ta uku da takwarar aikinsa Donald Trump, amma har sai Amurka ta sauya irin halayyar da take nunawa, kamar yadda kafa yaɗa labaran kasar ta Koriya ta Arewa ta bayyana. A wannan makon ne shugaba Trump ya ce yana duba yiwuwar sake wani zama da Kim, amma ya jaddada cewa Amurka ba za ta sassauta takunkumin da ta saka wa Koriya ta Arewan ba har sai ta lalata makamanta na nukiliya. Ya ce muna so takunkuman su ci gaba da kasancewa, a irin tawa fahimtar ba mu nuna musu matsi sosai ba. To, a wani labari da daban, shugaban na Amurka ya ce yana duba yiwuwar miƙa bakin haure da ke tsare a ƙasar ga biranen da suke kirarin za su iya ba bakin hauren mafaka, wato biranen da suke adawa da tsatsauran matakan hana baki marasa takardun izinin zama shiga Amurkan. A jiya Juma'a, Trump ya fitar da wannan sanarwa sau'i kaɗan bayan da fadar White House da hukumar jami'an tsaron cikin gida ta Homeland Security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara. Amma yayin wata ganawa da yi da 'yan jarida a jiyan, shugaba Trump ya ce yana matuƙar duba yiwuwar ɗaukan matakin miƙa bakin hauren ga biranen da suka amince za su ba su mafaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa ƙarfe 1 dare ne da minti 3. Kwanaki biyu da kama shi, shugaban kamfanin nan mai kwarmata bayanan sirri na WikiLeaks Julian Assange na ci gaba da zama a kurkuku yayin da ake shirin fuskantar wani lokaci mai tsawo da za a kwashi ana fafatawa a kotu da kuma fagen siyasa kan makomarsa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Labour Party a Burtaniya Jeremy Corbyn ya yi kira ga gwamnati da ta hana tisa kiyar Assange zuwa Amurka. Geoffrey Robertson, tsohon lawyer da ke kare Assange ne,
I have faith in the British justice system and I think,
yace ina da ƙwarin gwiwa kan tsarin fannin shari'ar Burtaniya. Na ga Assange zai kalubalanci wannan mataki na kama shi a matsayin take yancin fadin albarkacin baki. Tun dai a shekarar 2012, Assange mai shekaru 47 ya fake a ofishin jakadancin Ecuador da ke London. A ranar Alhamis, 'yan sandan Burtaniya suka fitar da shi suka kuma kulle shi bayan da aka zarge shi da karya ka'idojin da aka gindaya na ƙasa da ƙasa idan an ba mutum mafaka. An dai zarge shi ne da laifin tsoma baki a harkokin wasu ƙasashen waje ta hanyar wallafa bayanan sirrinsu. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ce ba za ta binciki dakarun Amurka ba kan zarge-zargen aikata laifukan yaƙi da ake musu a Afghanistan. Ajiya Juma'a wani kwamitin alkalan kotu ya yi watsi da bukatar da mai shigar da kara a kotun ta mika wa kwamitin domin gudanar da bincike kan dakaran na Amurka bisa wasu laifukan yaki da ake zargin sun aikata a Afghanistan. Tuni dai shugaban Amurka Donald Trump wanda a baya ya soki yunkurin bincikar dakaran na Amurka ya yaba da wannan mataki da kotun ta dauka na yin watsi da binciken. To kamar yadda kuka ji a farkon labarin da jakarun wato jagoran dakarun kasar Sudan ta Sudan da suka harbe wato suka hambare gwamnatin shugaba Umar al-Bashir ya soka daga mukaminsa kwana guda bayan da sojojin suka sanar da shi wasu suka sanar da cewa sun karbe ikon mulkin kasar. Manjo General Awad Muhammad Ahmed Ibn Auf ya nada General Abdul Fattah Burhan a matsayin magajinsa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin Abari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Baba barka da asuba da fata an tashi lafiya barka da shigowa wannan zauren Abari ya huce
lafiya limi
ya gomi daidai gashi an fara dan zafi
magana kenan ai yanzu zaki ga za a gwada ina irin zanin jikin nan da ake
yi anan
da farko ana koyewa saboda sanyi to yanzu za a nuna
kwase nuna fushi sosai makon da shige ka san na tafi ta inda garuruwan da ake zafi
kin sha yawo
na sha yawo ai makon da huce baba ina jin tafiye da nayi na mike ta ta kai Najeriya tunda dai nayi awowi 14 a cikin jirgi cikin kwanaki 4 5 a cikin Amurka kuma
kwana 10
awowi 10 sai 10 a cikin jirgi domin na tashi daga nan na tafi Dallas daga Dallas kuma na daga nan zuwa Dallas ka san ana tafiya ce ta awa 3 da yan kadan daga Dallas zuwa Los Angeles tafiya ce ta kusan awoyi 4 daga Los Angeles in ka dawo nan in zaka miko zuwa nan ne ita kuma ita ma ya danganci ma daga inda ka taso ana nema awa 5 kofi to na je Dallas na zo na wuce Los Angeles na tafi Santa Monica na zo na tafi Malibu
na tafi sai a Afrika mu akwai Malibu
to ba ta Afrika ta jihar California to na ana zafi gaskiya to wurin nan kan kasan nan ana zafi a kasan nan to lokacin da mutane suke watayawa kenan
kwarai kuwa
kana kasan su da gaskiya da kulewa
ai kin san su shi Bature in zai ji dadi lokaci yake bashi ya kuma ware masa kuɗi
kaso
kasafin kuɗi ake yi nan musamman don a moye
ai mun ci dariya da buka je sa ta burka ne da amal mun ci dariya a daidai wani fili da ake galibi da ana tai ruwa ne dai kawai don mutane shakatawa to sai buka samu wani dan Najeriya na gaya maka ya sa irin wakokin Najeriya ne da suke cin kasuwa dai a cikin irin yan kwanakin da ake rawa ɗin din ne ya samu dan
da ake bajewa na kamar lokaci
an so dan ya kawo dan kamar ƴar karamar speaker zan ce abun ƙara murya aha na yawa da ƙara murya yayi dan kwali haka sai aje dan kwali din nan ya saka murya ya saka waka ji idan ka zo ya saka wai yace wai tip wai irin ka banka dan ba da dan tukuici
dan tukuici
ka ji dadin rawa kana rawa kana rawa ka dan jefa mishi dala
cinke haka sai kuma tashi da
mutane sai tashi da ba su kire ce kai kowa ya iya neman kudi ma ba la ni
da san dalin dan wahala samu ne
to ma fa kamar da muka saba bari mu fara da gaishe-gaishe nan da farko zamu fara da mika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa ga rashi da aka yi ma ƴan uwa da abokan arziki da farko muna mika gaisuwar ta'aziya ga professor da mai ɗakin sa wato professor Samuel Wajekunhiop da mai ɗakin shi domin rasuwar ƴar farin su Zugwai Mika wadda ta rasu ranar Laraba da Asuba sakamakon gajeruwar rashin lafiya ta kwanta bisa ga labarin baba ta kwanta lafiyar ta kalau sai kawai da tsakar dare mai gidanta ya buga waya ya ce sheda ma danginta cewa ba ta da lafiya ya kai ta asibiti kafin su isa asibiti ta rasu Allah ya mata cikawa muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyali da kuma ƴan uwan Abdulrahman Kasim domin rasuwar baba Dandela Kasim a malumfashi Allah ya kara mana dangana duka
to wannan gaisuwar ta'aziya ce zuwa ga ainihin wakilin sashen Hausa da muryar Amurka daga
Ghana
wato Ridwan Abbas kenan na rasuwar ƴan uwansa guda biyu da Allah ya musu cikawa kusan a ce cikin mako daya
haka
ya huskanci wannan musiba da farko shine wato wanda ake kira Dr. Bawa mai magani ne fadama an kaje fadama aka ce gidan wali
kowa fataccen mai magani
ne mai magani ne kaje ana duban lafiyar mutane Dr. Bawa Allah mai cikawa to sai kuma dan uwansa da ake ce mai Isaka Abbas Isaka Abbas shi ma tsohon ma'aikacin gidan radio Nigeria ne daga Lagos to ya fara ya je retire ya je retirement to yana Ghana to Allah ya mai cikawa shi ma wancan makon da ya gabata to duka ji sai mu mika musu wato mimika jama'a dangi baki daya ta'aziya
to Allah mu kuma ya kyautata namu ƙarshen
amin
kasan aka ce rayuwa kenan ana aure ana haihuwa ana mutuwa to ga gaishe-gaishen fata alheri domin waɗansu sakonnin aurareki da muka samu duk da yake dai an yi aurarekin kafin muka ga waɗannan sakonni amma za mu yi musu fata alheri akwai gaisuwar wannan aure da an riga an daura Allah ya bada zaman lafiya gayyata aure daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak yace gayyata aure muna gayyata ɗayan uwa da abokan arziki zuwa wajen auren abokinmu Samarima mai canji wanda za a daura a Difa dake Jamhuriyar Nijar ranar 6 ga watan Afrilu wato makon da ya gabata kenan an riga an yi wannan auren to sai kuma wannan shi ma gaisuwa ce ta daurin aure aka ce ina mika gaisuwa ga Daula da Anti Alheri sannan kuma ina gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa daurin aure na da amarya ta Aisha Muhammad Yahaya wanda za a yi ranar Asabar 6 ga watan 4 su wancan shi ma makon da ya gabata kenan a unguwar bayi gidan wakilin Rijiya a cikin birni to da kai Malam Mansur da kuma Alhaji Kaka waɗanda kuka yi aiko waɗannan muna musu fata alheri da kuma fatan an kammala bukukuwan nan lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare kamar yadda baba ya faɗa da sai kuma gayyatan suna to Allah ya sa karamance da mu dai
to akwai Fatima Mahmud da Isa da ita kuma aka santa da Yusra ita ma an riga an daura auren tare da angunta Naziru Ino Yusuf wanda aka yi daurin auren su daga wato Asabar din da ya gabata
ita ma da ta gabata
kanon dabo su kuma Allah ba da zaman lafiya ya ba da zuri'a
to waɗannan an riga an daura wurin to ba akwai waɗanda ba riga an daura ba
yawa
to akwai wannan aure na wakilin mu da kake dake hannunka
eh gaskiya fa wato sashen Hausa na muryar Amurka na ta iyalan gidan Alhaji Muhammadu Azika dan Ato murnan daurin auren ƴaƴan su Abdulrahman Lawan Tambari da amaryansa Aisha Muhammadu Arzika wato Arzika dan Ato wanda za a yi a ranar Asabar 13 kenan ga wannan watan Afrilu za a daura ne da rana karfe 2:30 a gidan Alhaji Mahmud Arzuka dan Ato dake birnin Kebbi
to Allah ya sa an yi adace to har yanzu muna mika gaisuwa fata alheri da kuma taya waɗannan iyali wato iyalan sarkin yakin Mina Alhaji Muhammad Yakubu Datti da na marigayi Umaru Maidubu sarkin Sudan waɗanda suke gayyatar ƴan uwa da abokan arziki zuwa wurin ɗaurin ƴaƴansu Awali Yakubu Datti da barista Hawwa Mu'azu wanda za a daura a gidan sarkin Kwantagura ranar Asabar dinnan wato 13 kenan ga wannan wata na April da karfe 11:30 na safi Allah ya bada ikon halarta a wannan waɗannan dukan auren rake da za a yi yau amin suma amin kamar kuma yadda muka ce Allah ya bada ake cewa ciki da goyo Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare
ke zan yanzu ciki da goyo yanzu ana bada ciki amma goyo ne ba a cikin yi ba akwai keke
to shikenan Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare muka ce albarkar zaman tare ta kunshi komai
gaskiya
ta kunshi komai
gaskiya
muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Malam Bala Arin da nda Samuel Banka Zungdet domin auren ƴaƴansu da za a daurawa wato Malama Juliana Samuel Zungdet da angwanta Simon Bala Arin da aka fa sani da Uncle Sam za a daura auren nasu ne yau din nan da karfe 10 na safe a Majami'ar Equa Gospel Trigenta a Fata Jos da fatar Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare to sai kuma duk da yake dai mako mai zuwa ne muka za a daura wannan auren bari mu sanar da shi kada ya shiga mala wato auren yayan Basti da Alisa Daniel yayan su Musa Daniel da zai auri Abigail Ephraim a Majami'ar Equa da take unguwar Fama Panshin Street a birnin Kaduna a yau din kuma ana bikin sallama ita amarya kenan Abigail Ephraim kaza a Majami'ar Equa din har yanzu da take unguwar Fama jihar Kaduna to Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare to ga wannan waka ta musamman ga amare da anguna
zuciyar masoya yau akan so take hasashi tintibe na halshi ba shi sa soye zambushi wa
sai waɗannan gashe-gashe baba kafin muruga garzaya abinda ake jira in ji bakon namu na bakon da ya gabata maganin hawan jini kafin mu kai ga maganin hawan jini ne bari kuma mu karanta waɗannan gashe-gashe da muka samu muna Musa na Ghana Isasa Banji ne ko jihar Niger Musa na Ghana Isasa ko dai Banji ne ko Banji ne Bangi dai aka rubuta jihar Niger yace a mika gaisuwarsa zuwa ga shugaba Idi mai lalli Bangi da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makiri da Ya'u mai neman na aure Bangi da shugaba Haruna Bakanike Shadadi da Yusuf direban tractor Bangi da Alhaji Wadatau mai maganin shanu Bangi da Umaru Chali Bangi da Bello mai tukwane Bangi da dan amarya kwanan Balabuzu da Saminu mai kasar Shadadi da Alhaji Mamman Soda Shadadi da Isha'u Bakanike Kumbashi da liman Sa'idu Sawade Bena, sai kuma Sani Karfe uban kungiyar Sama da Buhu Bena, da kuma Bello Mai Gero da Dawa unguwar Shamaki Bena, sai kuma a ƙarshe duka yana gaida Auta Tela Baka Yima Bature Dinkin Farar Doka Jihar Naija. Ba kai ma Bature dinki yoshi Bature ba kai ma dinki bai na da shi zai je kira
abun da ake
shikenan ba huta lafiya za ga da me zakai dinkin
to bari mu mika wannan sako daga wato sarkin Hausawa ne daga Greater Accra ko kuma birnin Accra kenan Alhaji Kabiru Wahi Kadir English wanda shine shugaban kungiyar sarakunan Zangon Ghana inda yake mika godiyarsa zuwa ga duk sarakuna da suka halarci babban taro na wannan kungiya da aka yi wanda aka yi a Asabar din da ya gabata yace Allah bada wato Allah bada lada kuma Allah ya kara musu hadin kai sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirin sa wato Alhaji Sanusi Ali Ahmed kenan da sarkin sabarin Accra Alhaji Muhammad Salis Maudi to sai kuma sarkin Fadama wato Alhaji Redwan Mukhtar Abbas sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin Tamale wato sarkin Zangon Tamale kenan da ke arewacin kasar Ghana da ake ce mai Sheikh Abdul Mumin Dalhu da sarkin Zangon Sanirgu Alhaji Yahuza sai kuma ma dawakin sarkin Zangon Tamale da ake kira Alhaji Abdul Rauf Oban Roads da Alhaji Rashid Adam manajan kamfanin sayar da motoci na Hansonic
to
da kice za a je a samu
za a samu mota kenan za a
duka kada sai
na ba dai da sauto
to da kuma Ahmed Tijani wato sekretaren sarkin Zangon Tamale kenan kuma ma'aikacin gidan Radio Fila FM shike gabatar da shirye-shiryen Hausa a Tamale
to
daga karshe sai kuma gaisuwar Hajiya Adiza da aka santa da Alwanka Enterprise
to da fatan duk an tashi lafiya kuma an ji waɗannan gaishe-gaishe ana cikin koshin lafiya
sha zama mu kullum ci ku zaki yake yawan ni lokaci yana nan ta kankani kana da aibi dukkanin ta kaici wata ran zaya kushi wasu gari
to abokin aiki mu kuma Yusuf Moban ya na baka labarin cewa da muka tafi daukar rahotannin zabe a Abuja ya sha duk shi ma abokin sarfili ne gaskiya da ya ga kwanan tuwo sai labari sai wanti a ga wannan labarin aje wannan labarin nace to aiko sai ga babu tsare ba abin ya buce shi ne yace to in ya koma zai aiko min buhu to ya aiko mana da wannan labarin maimakon mu rubuta tunda da murya yayi to mu ma bari mu bari ya fada da bakin shi bari mu ya
to ga wanda zan fara baki yau na Bayarbe Bayarbe ne wani mutum yayi laifi ana bin shi kudi shi mutumin to sai aka ce je kawo wanda zai yi billing sa wanda zai ce zai kawo kudin sai a sallame shi sai ya kira wani Bayarbe abokin sa yace zo kai min tsayi wajen yan sanda kaji kaji eh Bayarbe aka zo da kai wajen yan sanda sai kace eh ga aka ce mutumin ka kawo wanda ya ma tsayi eh ci gashi sai Bayarbe ce ga mu ne mai mai tsaye yayi tsaye gaban teburin sinto na yan sanda shi mai tamboyi sai ya ce to kai ne kai mai tsaye ko ya ce eh mu ne mai mai tsaye ranka idan takarda ka sa hannu idan bai kawo kuɗi ba ranar da ya ce to kai za mu kama sai ya ce a ranka idan ai mun jona sai amma da yaji mutum kuɗi ne ya ce ya zauna kin sayar ba su in dai ka rabu da su da kuɗi ne to sai kai da gaske ka komo daga hannun Bayarbe ba ki ga ko kasuwancin da suke na roba da karfe suke yi wanda ba ya lalata su sai da kai ko na abu
to amma kuma an sayar ba aka sani da roba
tare sai cilas to kin ji wannan na Bayarbe da yawa mutum tsaye aka ce kai kai mai tsaye ce da yaji mutum kudi aka ce ka sai ci a mun jona wai
sai zauna ba sai zama shoti
sai na buzu kuma wanda shi kuma wani hadari ya same da shi da wani suna rigima ya bugi mutum da yadda ke mutumin sai mutumin Allah ya ajalinsa ya mutu da ya mutu yanzu sai mutane suka ba wannan buzu shawara suka ce ko dai ya gudu ya bar garin nan ko kuma ya je ya dauki lauya wanda zai kare shi a cikin shari'a sai ya ce shi gare ya je ya dauki lauya aka kwatanta mai miye lauya da duka yanzu ya ga lauya suka yi magana ya ba lauya wasu kudin kamun ciniki tun da farko da an ka je kotu ana ta shari'a aka cimma shari'a buzu mai shari'a ya ce ina buzu wanda ya kashe mutum sai lauyan wannan buzu ya miƙe sai ya ce a ranka dade ya ce ya kashe mutum gabanka nan kotun nan akwai wanda aka yi kisan gaban shi ina dai buzu wanda ake zargi da ya kashe mutum
kashe nan gaba
sai ya kashe shi
to gadi
cikin zauna akwai wanda ya ga wanda ya kashe lokacin da ya yi kisan eh ta maganganu irin na lauya wannan da ƙarya da gaskiya ne sai buzu ya ji dadi ka san shi buzu idan ya ji dadi ihu yake kwaye ya ce ma lauya ya ce a gaishe ka kara musu ƙarya in kara maka kuɗi
wannan shi ne
jodi wai ƙarya ne
ke shi kuma yake to lanka da musu gaba
kara musu ƙarya in kara maka kuɗi
shi kenan ka fadi
to bi kenan na uku
na ƙarshe kuma
akwai wasu Hausa a nan ƙasar mu kan sannan Nijar akwai Hausa iri-iri yawa akwai Gugura akwai Katsinawa akwai Zamfarawa akwai Kurhaya akwai Arawa akwai Gubawa
kai lallega
yakin su mawakin nan da ya rasu Muhammadu Gawa Filinge Muhammadu Isa Gawa Filinge to shine wata mata sai mijin ta bai da lafiya amma wannan lokacin tura ne tun da jimani akai wannan bai da lafiya ta jajjabe shi ta kai shi asibiti da ta kai shi asibiti lokacin turawa ne duka jami'an asibiti wanda manyan wanda suka abin nan to babu mai tarjama kusa wanda in yayi mata faransanci wannan ya fassara da wasa ba kowa da ta kai shi cikin tambayoyi ne yake sai ya tambaye ta da faransanci escultus kamar ko yana tari tus sai ta ce kwarai ka mu gida tusa shi kai dare da rana kamar ki ta ce tusa shi kai dare da rana kuma ka mu hoto gida yayi ta har sau uku ya san su ba ta har sau uku ko har sau sai da har sau uku yawa ta ce to shi ita tuskin nan ta ji an ambata cikin faransancin da ya tari kenan sai ya ce eskiltus ko yana tari sai ta ce kwarai ka mu gida tusa shi kai dare da rana kira mai tarjama aka gane Bature ya tada da ya ce a shi ai ba tusa ya tambaye ta ba ai yake yake ne ta ce to ai ni ba boko ne ba
a to shi kenan
in suno wannan su
to ka ji kaskefe kaga labarin da Serpile ba ya nuna mana dan ne daidai muna shigowa wannan babban lataniya ba a fili yana kiwon shanu da aka ce wai ina sunanka yace sunana Muhammadu sai aka ce mishi
kasa
annabi Muhammadu yace ban san shi ba
yana
ce mu muna nan aka ce suna nan yana
Si
yana san mu muna nan yanda ya za a mu san shi sai aka ce yana ina yace yana can sama ba
yana
sama ba suna san mu muna nan ya za a mu san shi to babu na ga lokaci ya fara daga bada ne sabili da aka ce da majabirki da yanzu a badadin
baba ya kuma ke ni
alheri yake muku fata alheri da fatar Allah ya ba mu lafiya da zuban lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
Baba tan chore fun mi chore fun e tan chore lojojumo Baba tan ati kale yi Ati lo pai pai leni a shota
Ma masu raro a nan muka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma izinta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu ni Sarfi Lahashin Gumi ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum
Heures sur 24.